lita 88 da Alugo Birda Lafiyan Murar Zamani suna na tijana da mu daga masallacin Juma'a na marigayi Malam Umar Said Tudun Wada dake nan wato gwar hukunta kenan inda yanzu ka idar da sallah kuma mun yi katarin samun limamin da ya gudanar da sallah zamu so mu ji cikakken suna da matsayi
suna na gwani Fasihu Muhammad dan Birni sai daga cikin waɗanda suke gabatar da sallah a wannan masallaci na Umar Said Tudun
malam mai hudu bari ta kwanta daga ci
eh kamar yanda ka halarci masallacin kaji yau mun tattauna wani akan waɗannan muhimman kwanuka masu girman daraja da daukaka da muke tunkarar su tunda watan zulhijja ya riga ya zo ƙarshe kadan ya rage mu shigo watan zulhijja to akwai wasu kwanaki da duk kwanakin duniya waɗannan kwanakin sun fi su girma da daraja kuma Allah ya fi ƙauna da san aiki a cikin su sama da aikin da mutum zai yi na kirki a kwanakin da ba su to shine sai muka shirye hudu ba akan wato al-ashr al-awail min zulhijja goman farko ta watan zulhijja muka ce a al-qur'ani akwai ayoyi guda hudu waɗanda malamai suke ganin cewa suna yin magana akan waɗannan kwanaki ne don daraja su a baqara al-hajj ashhuru ma'lumat an ce shawwal ne da zulqa'da da kuma kwana 10 na zulhijja suratul a'raf an ce wa wa'adna musa 30 layla wa atmamnaha bi 10 malamai suka ce wannan 10 sune 10 farko na zulhijja a suratul hajj an ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat ayyamul ma'lumat malamai suka ce sune dai 10 farko na watan zulhijja sannan kuma Allah ya rantsuwa da su a walfajiri wa layalin ashir suka ce layalin ashir su ne waɗannan yininnuka guda 10 da Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su saboda girman darajarsu to haka nan kuma akwai hadisai da yawa akwai hadisin Ibn Abbas cikin Bukhari da annabi ya ce babu wasu kwanaki da aiki na gari ya fi soyuwa a wajen Allah sama da waɗannan kwanakin guda 10 na farkon watan zulhijja sahabbai suka ce wa annabi yanzu ko da kwanakin jihadi ɗan da aka yi jihadi ba su kai wannan kwanakin da ya ce ɗi ko jihadi ran da aka yi shi bai kai waɗannan kwanakin ba sai dai mutumin da ya fita da ransa da dukiyarsa kuma bai dawo da komai ba to shi ne za a ce abin da ya samu ya fi wanda za ka samu a yanzu in kai ibada a cikin waɗannan kwanaki a wani hadisin wanda yana cikin sanad darimi ingantacce annabi ya amfani da lafazin azzuka inda Allah wa a'ar ba kwanakin da suka fi tsarki suka fi girma a wajen Allah sama da waɗannan kwanakin in dai aiki ne za a yi a ciki to babu kamar wannan sai in jihadin da mutum ya je bai dawo bai dawo da dukiyarsa da komai ba amma ko da jihadi haka kawai wanda ba a kashe kawai ba a kwace komai naka ba to bai kai waɗannan kwanakin kai aiki a cikin su to shi yasa muka tattauna kan su kuma har muka yi nasiha kan cewa duk wanda zai yi layya idan sun shigo a hadisin sayo muslim na ummu salama annabi ya hana a cire gashin hammata ko gashin mara ko a saisaye gashin baki ko a yanke farce ko a yi aski duk wani abin da yake na gashi ko farce ba a cire shi har sai ka riga ka yanka dabbarka ta layya kamar yadda hadisi ya zo cikin sayo muslim sannan ayyukan da ake so a yi a ciki annabi ya faɗa ya ce fa aktiru fihinna min at-tahlili wa at-tahmidi wa at-takbiri hadisin imamu ahmad cikin muslim ko yawaita yawan kabar bari ku yawaita yawan hamdala ku yawaita yawan hailala cikin waɗannan kwanaki idan suka shigo shi yasa bukhari ya kawo a cikin littafin sa mai girma sahihul bukhari abdullahi dan umar da abu huraira idan kwanakin nan guda 10 suka fito suna tafiya kasuwa suna kabarbari a fili kowa yana ji mutane daga sun ji sai zama kamar sun tuna musu su ma sai su kama yin kabarbari dan haka lokaci ne da ake son a yawaita kabbara da kuma duk wani aiki na gari karatun qur'ani azumin ma da ake ta magana a kansa akwai hadisi cikin sahihu sunan abi dawud wanda ya inganta wata cikin matan annabi tace annabi yana azumin kwanaki 9 na wannan watan da aka koda azumin mutum ya ga zai yi ba a hana ba za ka iya yin azumi za kuma ka iya yin sauran ayyuka da ake so a ana cewa Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar walillahi alhamd wannan ana karantawa ana maimaita ta a cikin waɗannan kwanaki masu albarka malamai suka ce abin da yasa kwanakin nan suka zama suna da girma a wajen Allah sun kunshi wato wasu muhimman ranaku ne daga ciki dai akwai yawmu arafa yau arafa kuwa ya riga ya sani a cikin sayo muslim abu qatada yace an tambaye annabi kan azumin rana arafa annabi yace yana kankare zanubin shekara biyu shekara da ta wuce da wacce za ta zo sannan sune annabi yace mafi falalar addu'a ita ce addu'a da zai a ranar arafa yace mafi falalar kuma abinda na faɗa ni da annabawan da suke gabani na tace kalimatut tauhid la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir kuma annabi yace babu wasu yinin naka da Allah ya fi yanta mutane daga wuta sama da wannan babu wani yini da Allah ya fi yanta mutane daga wuta sama da yinin yawm arafa to kaga a cikin kuma wannan kwanaki guda 10 wannan yawm arafa din take mai wannan dimbin daraja da dimbin falala sannan ranar layya a cikin nan take annabi ya nuna afdalu ayyamid dunya wa azamu indallah sune yawmul nahari da yawmul qudr wato ranar layya rana ce mai girman daraja a wajen Allah to sai aka saka a cikin waɗannan kwanaki masu albarka sannan ibada ta aikin haji kana gani mafi yawa a cikin waɗannan kwanakin ake yin wasu daga ciki to shi yasa din yake da kyau gaskiya mu dage musamman mu a wannan ƙasa halin da yanayin ƙasa take ciki na barazanar tsaro yau a dauke wancan dauki daidai ya riga yayyau ai garkuwa da ƴan makaranta ayi da masu kuɗi ayi da talakawa haka ake ta fama to lokaci ne tunda Allah yana son aiki na garza mu ta addu'a ga ƙasa mu cewa kanmu mu cewa ƴan uwanmu in Allah ya dube mu sai kaga ya ji kanmu da rahama ya tsare rayukanmu da dukiyoyinmu a cikin wannan ƙasa da kullun muke zaman dare-dare da wato firgici a kansu aka shawarar da muke bayarwa shine su kafofin sadarwa kamar ku shi kokarin yada kabarbarin da kuma irin waɗannan tunatarwa dan mutane su dawo hayyacin su ko mun samu sautin wasu abubuwa da wato suka addabe mu a cikin wannan safa dan haka a yawaita sadaka a yawaita karatun qur'ani a yawaita sallah a yawaita zikiri duk wani aiki na gara abin da ake cewa amal salih ana so a yi shi a cikin waɗannan kwanaki Shakku Usaimin yana cewa abun mamaki mutane a goman ƙarshe na Ramadan sai kaga da hankalinsu ya dawo jikin suna ta ibada amma a goman farko kuma ta Zulhijja sai kaga kuma ba su farga ba to gaskiya ya kamata din a dawo hayyaci inda an ce sun ma fi dara sun fi yininnikan goman ƙarshe na Ramadan fa dararen goman ƙarshe na Ramadan su ne suka fi wato dararen wannan kwanakin amma yininnikan wallahi waɗannan sun fi daraja kamar yadda Ibn Kathir ya faɗa a tafsirinsa da kuma Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah wannan dai a takaice shine abin da hudu bata mu yau ta kunsa Allah ya kara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma wannan gidan rido naku Allah ya kara masa albarka ma'aikatan Allah ya kara musu kwazo wa sallallahu wa sallama ala annabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
mita 88 da lugujar da lafiyar murid zamani sunana Tijjana Damu daga masallacin Juma'a na Margaiba na Saidu Umar Tidin wadakenan da sharabar gidan rajin manoma sunana Tijjana Damu sai ka ji na nan gaba